Makadashin sakatare janaran na wasu kasashen musulmi da ke yaki da ta'addanci, Lieutenant General Abdullela bin Usman As-Saleh, yace kaucewar koyarwar Qur'ani da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke haifar da tsagiranci, daga nan kuma sai a fada zuwa ta'addanci. Makadashin sakataren ya bayyana hakan ne lokacin da ake kaddamar da wani gidan rediyo mallakar sojan Najeriya da ake kira Official Lafiya Dole Radio dake garin Maiduguri. Lieutenant General Abdullela yace ya zo wannan bangaren Najeriya ne na tattauna da abokan aikin sa sojojin Najeriya su yadda su kullo a ƙarshen wannan matsala na ta'addanci.
This radio station is but an indication of how wise this country and this armed forces is addressing the problem of extremism and terrorism.
Yace kafa wannan gidan rediyo ya nuna irin wayewar da wannan ƙasa take da shi ta yadda wannan sojoji za su kawo ƙarshen tsagiranci da kuma ta'addanci.
Terrorism is the result of extremism, and extremism is but an exaggeration and a deviation from the real teachings of the great religions, especially the religion of Islam as we read it in Quran and Hadith and Sunnah.
Yace ta'addanci na zuwa ne sakamakon tsagiranci, kuma tsagiranci na zuwa ne sakamakon kaucewa koyarwar addinin Islam kamar yadda muka karanta a littafin mai tsarki Qur'ani da kuma littattafin Sunnah. Yace za su kuma duba irin abubuwan da ya kamata su ba da tasu gudumawa don yakan wannan matsala na ta'addanci. To washi menene na makasudin kafa wannan gidan rediyo? Tambayar kenan da wa Brigadier General Usman Sani Kuka Shega, babban daraktan yaɗa labarai na rundunar sojan Najeriya, ga kuma abin da ke cewa.
Wato kamar yadda ka tambaya, makasudin wannan gidan rediyo shine wato yadda za a wayar ma da jama'a kai, saboda shi yaƙi da ta'addanci ba wani abu ne na jami'an tsaro ko sojoji ba kawai. Dole kana buƙatar haɗin kan kowa, maza da mata, babba da yaro, yadda za a tabbatar kowa ya fahimta, baya ga fahimta kuma ya kasance ya taka rawar da ya kamata ya taka, domin a tabbatar da cewa wannan matsala ta ta'addanci an yi maganinta. Tunan gidan rediyon kai ka sani yana yaɗa shirye-shirye da dama waɗanda suka kama tun daga labarin duniya da kuma faɗakarwa da wa'azi da jawo hankalin jama'a da kuma ma nishaɗantawa. To kuma kulli yaumin ana ƙoƙarin a tabbatar an kawo tsare-tsare waɗanda jama'a za su yi maraba da su, kuma a yi amfani da wannan damar a faɗakarwa da mutane kai, sannan kuma a canza alƙiblar waɗanda su sun zama kangararru suke yaƙi da ta'addanci, su ga cewar wannan tabi'a ba tabi'a ba ce ba abin da ya yi zama lafiya a ko'ina a duniya.
Yanzu wannan rediyon tana iya kai nani ko kuma cikin Maiduguri ne kaɗai?
Wato kai ma da yake mazaunin garin Maiduguri ne ka san cewar ba wani dogon zango take da shi ba, amma ana nan ana ƙoƙarin a tabbatar da cewar ba ma wai garin Maiduguri ba da kewaye ta kai har wasu garuruwa, ba ma a jihar Borno ba kaɗai, hatta wasu ɓangarori na wannan ƙasa. Ba don kuma ba, sojojinmu suna aiki da jami'an tsaro, kuma dole ne ya kasance an faɗakar da jama'a kan abubuwan da suke gudana, domin su kansu su ga yadda za su shigo ciki su ba da tasu gudunmuwar.
Ban daraktan yaɗa labarai na rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Shega kenan ke bayani game da kafa wata gidan rediyon mallakar sojan Najeriya da aka kaddamar a garin Maiduguri, da kuma ya ce yanzu hakan za su dinga yaɗa shirye-shiryensu ne a faɗin birnin Maiduguri da kewaye. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.